Niger kasarmu.
Niger, Niger, Niger.
Uwa garemu.
Niger, Niger, Niger.
Gata garemu.
Niger, Niger, Niger.
Farin cikinmu.
Niger, Niger, Niger.
Allah daga ki Niger ya taimake ki.
Niger, Niger, Niger.
Niger sai na guje shi ko wata baki Niger zan nuna kishi duk dan kwarai da kishi na gida mu san shi niya mata delta bambin ki bashi mai ban ruwa na kurbana so da nishi sai na ya baki Niger sai na fade ki Niger Niger kasar mu abar fari gare mu Niger Niger ta mu ce Niger kasar mu ce
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 Niger ta ka ce Niger ta wace Niger ta ki ce Niger ta mu ce har ta durkushe mu maka durkushe har ta je gaba mu maka je gaba Harta gyaru wannan duka nasarar mu ce mai san diya satila saka zai kula da su Niger kasar mu
Niger Niger Niger
uwa gare mu
Niger Niger Niger
gata gare mu
Niger 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 Kwanciyar hankali na
ka nake uwa ce
Kwanciyar hankali na
protege le Niger
Kwanciyar hankali na
fier de mon pays le Niger
Kwanciyar hankali na
pays Niger
Kwanciyar hankali na
Kwanciyar hankali na
Kwanciyar hankali na
Kwanciyar hankali na
Kwanciyar hankali
na Kwanciyar hankali na
Kwanciyar hankali na
Kwanciyar hankali na Kwanciyar hankali na
Dinas on the mix.